Wannan tarkatarka ta samo asali ne daga zaben shugabannin jam'iyyar APC da aka gudanar a Kano ranar 18 ga watan Oktoba bara, inda aka samu rukuni biyu na shugabannin jam'iyyar APC a jihar. Rukunin gwamnan jihar ta samar da Abdullahi Abbas a matsayin shugaba. Ɗaya rukunin da ke ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar Sanata Ibrahim Shekaro kuma ta samar da Haruna Ɗanzago a matsayin nata shugaban. Ganin an samu shugabanni biyu, sai ɓangaren Shekaro suka shigar da ƙara kotun tarayya da ke Abuja wajen neman gane wani zaɓe ne sahihin zaɓe a jihar ta Kano a lokacin da aka yi zaɓen fitar da shugabannin. A ranar 30 ga watan Nuwamba na bara, sai kotun tarayya ta yanke hukunci cewa zaɓen da ɓangaren Shekaro suka yi shi ne sahihi. Saboda haka Haruna Ɗanzago shi ne shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano. Akan haka ne ɓangaren gwamna Ganduje ta kai kuka kotun tarayya cewa su sake duba shari'ar da suka yi, amma aka fatattake su sai suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba, wato kotun ɗaukaka ƙara ta Abujan, inda ta yanke hukunci cewa Abdullahi Abbas na ɓangaren Ganduje shi ne zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar APC a Kano. Ko menene Sanata Ibrahim Shekaro zai ce a game da hukuncin nan?
Abin mamaki yau tsakanin yin hukuncin bai fi awa ɗaya biyu ba, aka kira ɓangaren Ganduje aka ba su takarda cewa su ne zaɓaɓɓu. Wannan ya nuna mana kenan akwai ƴan mowa da ƴan mora cikin jam'iyya. Mu mun yadda da matsayin kotu, mun yadda da hukuncin kotu, kuma ba ma raina hukuncin kotu mun karɓa, amma mun ba wa lauyoyinmu umarni da su yi nazari su tattara takardu domin mu je kotu ta gaba, wato kotun koli.
Amma sabon shugaban jam'iyyar APC na Kano Abdullahi Abbas, wanda tuni har uwar jam'iyya ta riga ta bashi takardar shaidar amincewa da zabansa, ya yaba ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara, inda yake cewa
ina so amfani da wannan dama in godewa Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan lokaci ya nuna mana wa wannan ranar da kotu ta ƙara tabbatar da shugabancin. Alhamdulillah mun godewa Allah. Haka kuma ina so amfani da wannan dama in gode wa jagoran jam'iyyar APC a jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan jihar Kano, saboda jajircewarsa da tsayawar daka da yi cikin wannan hali da ake ciki, har gaskiya ta tabbata gaskiya.
A yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido su ga yadda wannan takaddama za ta kawo ƙarfi, ganin cewa saura kwanaki 8 kacal a gudanar da taron jam'iyyar APC na ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.